الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau zamu tashi darasi na tara a cikin karatun mu na tafsirin alqur'ani da muke yi a cikin suratul tauba a wannan masallaci na alfuqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mana wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan mu a wannan kasa baki daya da garuruwan musulmi baki daya zamu tashi aya ta 36 a cikin wannan sura mai albarka suratul tauba yau bakwai ga watan Rabi'ul Awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 442 wanda ta yi daidai da 24 ga watan 10 shekara ta 2020 ta miladiya na'am
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة أشهر ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين
الله جل وعلا يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا حقيقة عدد وتنمي أوجن الله وتؤتكن hukuncin Allah da tsarin sa 12 shahra wata 12 ne fi kitabillah a cikin wato abin a cikin abin da Allah ya rubuta ma'anar kitab anan fi ma kataballah a cikin abin da Allah ya rubuta a lawhul mahfuz wato ya tsara shi ya zamanto wato rubutu na kaddara yawma khalaqa as-samawati wal ard wanda ya rubuta a ranar da ya halicci sammai da kasa منها أربعة حروف daga cikin waɗannan watanni guda hudu masu alfarmani haramtattu ma'ana masu alfarma dalika ad-dinul qayyim wannan shine addini wato shine tsari wanda yake miƙaƙe ai wato haramta su shine tsari wanda yake miƙaƙe da kuma watannin 12 duk yana koma dalika yana komawa ya zuwa gare shi ga baki daya fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku cuci kawukan kada ku zalunci kawukan ku a cikin su kada ku zalunci kawukan ku a cikin su wa qatilul mushrikeena kuma ku yaki mushrikai kafatan wato gabaki daya ma'ana a dukkan lokaci dukkan watanni kama yuqatilunakum kafatan kamar yanda su ma suke yakar ku gabaki dayan su suke haduwa wajen yakin ku wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin kuma ku sani cewa lalle Allah yana tare da masu tsoron Allah masu kiyaye iyakokin su iya masu kiyaye iyakokin sa wato yana tare da su bil auni wan nasr da taimako da bayar da nasara wannan ayar ita ce ta kunshi tabbatar da lissafin yadda kalandar musulunci zaka kasance ga wannan al'umma wanda za ta zamanto ita ce asasin lissafin su kuma ita ce asasin yadda za su rinka kula da lokutan shekara kuma ita ce asasin yadda za ta kiyaye ayyukan su na ibada da kuma yadda za su samu bayanin lokuta waɗanda suke masu fifiko a wajen Allah a tsarin Allah ne wannan to wannan ayar abin da ta zo ta bayyana kenan sannan abu na biyu na maqsudin kawo ayar shine bayanin nau'i na jinsin kafircin mushrikai da yanda suka samu da yanda suka haramta abinda Allah ya halatta suka halatta abinda Allah ya haramta ba da hujja ba sai kawai ta hanyar bin soyayya soyayyan ransu saboda haka wannan ya kunshi raddi a kansu musamman yayin a nuna kan cewa sun saba abin da yake shine tsari mai kakke tsari wanda yake na Allah jalla wa ala to Allah madaukakin sarki ya bude ayar da inna wadda take nuni wato akan tawkidi saboda abu ne wanda yake an mayar da su kamar a matsayin waɗanda ba su sani ba domin su sani cewar idayan da adadin watanni a wajen Allah 12 ne ba kamar yanda suke yin nasi'u wanda zai sa watannin shekara su canza su zamanto watanni 13 ba ko makamantun wannan Allah ya ce watanni a wajen tsarin Allah inda nan da ma'ana an ce a wajen Allah a wajen Allah ma'anarsa wato a wajen hukuncinsa da tsarinsa wato haka Allah madaukakin sarki ya tsara to domin shi tsarin shekaru tsarin lissafin kwanaki wannan abu ne wanda yake Allah madaukakin sarki ya kimsa ma bani adam kuma ya fitar da shi a bisa tsarin yadda ya halitta kamar yadda Allah ta'ala ya ce a surat yunus huwal ladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil لتعلموا عدد السنين والحساب الله shine wanda ya sanya rana ta zamanto mai haske wanda yake mai kalli kuma ya sanya wata ya zamanto mai haske wanda yake hasken sa ba mai kalli kamar hasken rana ba kuma ya sanya shi daraja daraja manzila manzila wanda kowa yake gani da ido ba sai wanda ya iya lissafi ba kowa yana ganin wata yana fitowa jinjirin wata fitowa ta biyu ya karu ta uku ya karu har ma za ka ga wanda ba su wanda za ka ga irin su mubarak za su yi a wannan watar ai wannan watan wannan ba fitowar yau bane to bayan kuma wannan ba lalle ya zama haka ba amma abu ne wanda yake mushahad ake gani iri iri to shine ya sanya shi manazil wannan shine ake cewa waja'alahu wal qamara nuran wa qaddarahu manazil ya tsara shi at-taqdir shine tsari Allah ya tsara shi manazil manzila manzila baya sabawa manzila manzila yayi kwana 28 ya kuya kwana 1 ko kwana 2 ya kuya kwana 1 sannan ko kwana 2 in ya kuya kwana 1 yayi nukusani ya zama to kwana 29 in ya kuya kwana 2 ya cika ya zama to kwana 30 me yasa Allah ya haka yace li ta'lamu adadas sinina wal hisab domin kusan adadin shekaru kuma kusan adadin lissafi kusan lissafi to kaga Allah madaukakin sarki haka ya sanya tsarin lokaci dan kusan lokaci ya sanya rana tana fitowa a lokaci wanda yake tabbatacce ne wanda daga fitowarta za a san kan cewar wannan lissafin kwanaki ne in ta fadi rana ta kare dare kuma ya zo yayi a samu dare da rana kuma wannan yana maimaituwa a dukkan shekara a ranar da a yau inda rana ta fito ya in wata shekara ta zo a rana irin ta yau a bisa tafiyar rana lokacin da rana ta fito yau shine daidai lokacin da za ta fito wata shekara ya kiyaye wannan lissafi ne Allah madaukakin sarki yayi sai dai kawai ka bi wannan lissafin ka bi tsarin Allah ba wani abu ne ba wani convention bane ba wani tsari bane na majalisar dinkin duniya suka je suka je mu fitar da wannan tsarin a'a haka Allah ya tsara shi yawma khalaqas samawati wal ard a ran da ya halicci sammai da ƙasa ko kuma ya sanya watannin nan su zamanto guda 12 domin taya ake da haka ne ake gane shekara suka ga kan cewa lokacin da suke idan suka yi lissafi a watan da suka saba yin shuka suka ga kafin wani watan ya zagayo kamar sa sai an cika watanni 12 domin suna ganin wata idan ya fito yana jinjirin wata har ya kai rubu'i sannan ya zo ya cika in ya kai rubu'i kwana 7 ya zo ya cika kwanakin cikar wata 13 14 15 sannan ya soma raguwa har ya kai sauran rubu'i a lokacin da ya kai kwana 22 to sannan kuma yazo ya buya ya zaman to dan kankani kana ganin sa a gabas kamar yanda yake fitowa a yamma za ka ganshi jinjirin wata sai kuma ganshi ya koma a gabas da asuba kafin fitowar rana ya koma jinjirin wata an san cewa wannan watan ya kare sannan sai a sake ganin sa ya sake kullowa ta yamma wani sabon wata ya zo to idan suka yi in aka yi lissafi sai a ga guda 12 yake haka kafin shekara ta dagayo wato kafin lokacin da suka saba yin abin da suke sau daya a shekara shine shuka ko girbi sai shekara ta sake zagayowa sai su ga lokacin da ke tsakanin lokacin da suka yi wannan shukar da lokacin da suka yi wata shukar lokacin nan gabaki daya watannin da suka kirga wata ya fito ya fadi sai yayi haka sau 12 saboda haka wannan ya zamanto shine adadin sinin daga lissafin tafiyar wata suke gane shekara ma ita kanta to shi yasa addinin musulunci yazo da tsalin kalandar sa a bisa wato kalandar tafiyar wata adadin watanni da adadin shekaru duk da tafiyar wata yake duk da yake abin da yake tabbatar da cancanzawar yanayi tafiyar rana ce ba tafiyar wata ba domin alal misali wataran za a yi a wato damuna a cikin Rabiul Awwal wataran kuma sai ka ga damuna an je an yi ta a cikin Zulhijja kamar hajji ne da ana yin hajji a cikin tsananin zafi irin watan April din nan yanzu gashi hajji har yazo ana yin sa a cikin damuna a cikin ko da mu ne a damuna anan ana yin sa a cikin za ka ga kamar wani shekarun baya da aka zo hajji a nan gaba idan aka zo hajji za ka ga ana yin sa cikin August inda an yi hajji bana da cikin August za a yi shi saboda haka da sai ka ji alhazai jirgi ya kasa sauka ana ta kai shi wani gari in yazo ya kasa sauka a Kano saboda me saboda hadiri da abin da ba a samu to yanayi yana bin lissafin tafiyar rana ne ba lissafin tafiyar wata ba amma Allah a cikin tsarinsa ya sanya tsarin lissafin shekaru da lissafin watanni ya zamanto da tafiyar wata to wannan kasancewar watanni 12 su ne a cikin tsarin Allah inda za ka san cewa ba wai kawai haka yake umarni da ci a cikin shari'arsa ba a haka yake a cikin tsarin da ya halitta sama da ƙasa shine tafiyar wata shahidi ne akan wannan kuma shi yasa al'umomi tunda suka fara kalanda al'ummar farko da ta fara kalanda ita ce al'ummar Assyria Sariyaniya masu yaren Sariyaniya Sumeria ta Iraq wanda a cikin wannan al'ummar Annabi Ibrahim ya bayyana su ne suka fara yin kalanda da Sumerian kalanda kuma kalandar su wata 12 ce da watannin da tafiyar wata suke lissafin watansu da tafiyar wata suke lissafin su haka zalika kalandar Misrawa kalandar Egypt ta Misrawa su ma da tafiyar wata suke yi sai dai su ranar farko na wata ba nan da wata ya tsaya a yamma bane da daddare za su yi ranar farko ran da wata ya bayyana a gabas dan jinjirin wata a gabas ya bayyana to ranar ne daya ga wata su kuma ta gabas suke dubawa sai su fara lissafi ran da ya zamanto ya bayyana bayyana ta ƙarshe to sai su ce wannan shine ranar daya ga wata to menene iskalin wannan tayu ya zamanto cewa su ce ya bayyana yau ita ce bayyana ta ƙarshe gobe kuma sai a ganshi ko ba haka ba idan aka ganshi gobe fa to shi yasa ta musulmi ta fa'azanci a yamma za a duba domin idan ya bayyana shine fitowar sa ta farko amma a gabas ko bayyanar sa a gabas zai iya zamantowa ba ita ce ba shine ƙarshen watan ba shine ƙarshen watan ba tayu a sake samun wata rana kuma tunda watan yana buya akwai ranar da yake zamantowa baya bayyana baya fitowa bai bayyana ba a gabas ko ba a ganshi ba a yamma irin wannan tana faruwa to har haka zalika kalandar Rumawa wadda ita ce ake ce mata wadda Julius Caesar ya assasa musu ita ma wata 12 haka take har daga baya kuma bayan bayan shekara wajen kusan dubu da wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin wanda daga cikin Papa Roman su wanda suke cewa Gregory na 13 ya canza yayi mata canje-canje saboda ta dace da irin idin su na addinin Kirista, aka mayar da ita aka samu Gregorian calendar, ita ce calendar da ake amfani da ita, aka ta zamanto ta rana, amma da yadda take ta Julian, ta Julius Caesar, rana da wata ce a hada suke, rana da wata ce. To in ta rana da wata ce, ka san a dukkan calendar bayan shekara uku sai an samu bambancin wata daya, bayan shekaru uku sai an samu ƙarin wata daya, tunda a kowace shekara calendar tafiyar rana tana ƙaruwa akan tafiyar wata da kwana 11. Saboda haka a cikin shekaru guda uku za a samu bambancin kwana 33, a cikin shekara 30 za a samu bambancin shekara daya. Saboda haka yanzu wanda yake lissafin shekarunsa cewa shi shekararsa 30 a kalandar Turawa, wanda da shi ne ake lissafi, yawanci mutane suke lissafi, masu yin birthday suke yin birthday, suke al'adar, suke kwaikwayon Turawa, hakikatan shekararsa 31. Saboda haka mutane sun fi santa rana don su rage makansu tafiya. Tafiyar da ka tafi ne ta zo. To, wannan tsarin Allah shi ne ya tabbatar da wannan. Kuma Allah ta'ala ya ce, min ha arba'atun hurum, daga cikin watannin nan guda 12, guda hudu masu alfarma ne. Ma'anar masu alfarma, wato suna da Allah maɗaukakin sarki ya sanya tsarkinsu a cikin zukata da girmama su a cikin zukata, yanda a cikin tsarin Allah waɗannan watanni ana ganin girmansu da ba a ta'addanci a ciki tun a cikin jahiliya. A bisa tsarin Allah haka ya sanya su, watanni ne waɗanda suke ba a cuta, ba a zubar da jini a ciki. Idan ma da mutum zai ga wanda ya kashe mahaifinsa a cikin waɗannan watannin, ba zai ta'addanci gare shi ba, ba zai ce zai ɗauki fansa zai kisasi gare shi ba, sai dai ya jira sai waɗannan watannin sun fita, sannan sai ya yi wannan. Wannan a bisa tsarin Allah ne, haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara. To, waɗannan watanni guda hudu su ne waɗanda guda uku, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin Abi Bakara, salasun mutawaliyatun, Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram wa Rajab baina Jumada wa Sha'ban, Rajab mudha, da Dhulqa'da da Dhulhijja da Al-Muharram suna bibiyan juna. Na uku, na hudun kuma shine Rajab din Mudhar, an kira shi Rajab Mudhar, kabilan Mudhar, ba Rajab na Rabi'a ba, Rabi'a ta bin Nizar. Rajab din na Rabi'a su suna sanya watan Ramadan shine Rajab a wajensu. To, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sha'ban, dan kada su dauka Rajab din Rabi'a, saboda bayani da saboda isa mutuka wajen bayani sallallahu alaihi wasallam. To, Allah ta'ala yace fala tadhlimu fihi na anfusakum, kada ku cuci kawukanku a cikin su. A cikin su me ake nufi? Tafsiri biyu ga malami. Ibn Abbas yace ma'anarsa kada ku cuci kawukanku a cikin waɗannan watanni na shekara baki daya, wato zalunci haramun ne a cikin dukkan waɗannan watanni, domin dukkan abinda ma'anar zalunci anan shine al-ma'asi, sabo, wato kada ku yi sabo a cikin waɗannan watanni. Tafsiri na biyu kuma aka ce fala tazlimu fihinna, a kada ku yi zalunci kawukanku a cikin su waɗannan watanni masu alfarma guda hudu, kada ku zalunci kawukanku a ciki, domin a girmama sha'anin sabo a cikin, a girmama wato illar sabo a cikin watanni masu alfarma. Shine wannan ma'anar tana aka karfafa ta fuskar lugha, tunda an ce fihinna, abinda yake daga uku zuwa goma a larabci ana amfani da jam'u mu'annath salim da shi, abinda ya wuce goma kuwa sai a amfani da shi, sai a amfani da sigatul al-mu'annath, a ce ace sab'a layali wato sab'a layalin khalauna min ramadan kwanaki 10 da suka wuce sai a ce khalauna amma idan 12 ne ko 15 sai a ce khalat saboda haka da ana nufin 12 din sai ce da za a ce fala tadlimu fiha anfusakum da aka ce fi hinna ya nuna abu ne wanda ba su kai 10 ba saboda haka damirin yana komawa zuwa ga waɗannan watanni guda hudu shi yasa ma aka kawo shi da fa dan haka wato saboda waɗannan watanni guda hudu masu alfarma ne a cikin tsarin addinin Allah to kada ku zalunci kawo kanku a ciki domin wato abinda Allah madaukakin sarki ya bashi girma to saban Allah a lokacin yana da girma kamar yadda wurin da Allah madaukakin sarki ya bashi alfarma saban Allah a nan wajen yana da girma Allah ta'ala yake dangane da Makka wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min azabin alim wanda ya nufi yin ilhadi karkata daga da'a ta hanyar saboda yin zalunci to Allah yace za mu dandana masa daga azaba mai radadi kaga niyyar sako ma kenan a cikin wannan ana magana ne a cikin haramin Makka wanda ya nufi yin sako a cikin sa a cikin Makka Allah zai dandana masa azaba wato niyyar sako ma in ba kai ba zai zamanto ka aikata sako din wannan ya da daga cikin hususiyar Makka to haka nan duk wani waje mai alfarma haka yake haka zalika duk wani zamani mai alfarma mai girma saban Allah a ciki yana da girma wato ku ga girman sa kada ku saba ma Allah a ciki kada ku saba ma Allah a ciki yana daga cikin saban Allah a ciki wato shine kada ku yi yaki a ciki domin yaki a ciki ga wanda bai yake ku ba zalunci ne amma idan wani ya yake ku to wannan shine bayanin ayar bayanin jumla da take gaba za ta yi bayani shine Allah yace wa qatilul mushrikeena kafatan ku yaki mushrike gabaki daya su a cikin dukkan watanni hatta masu alfarma kamar yuqatilunakum kafa kamar yanda su ma suke yakanku gabaki daya wato kamar yanda Allah ta'ala yace wala tuqatiluhum inda almasjidil haram hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum kada ku yake su a cikin wato iyakar masallaci ne alfarma a iyakar Makka har sai sun yake ku idan suka yake ku a cikin su to kuma ku yake su dan ba za ka ce kai kana bin Allah ba wani bai bi Allah bai cuce ka ka bari kai ka cutu sai ya zamanto laifin yana kan wanda ya fara keta alfarmar wata alfarmar wajen haka zalika wajen lokaci ba a fara yaki a watanni masu alfarma amma idan wani ya fara akan ya yake ka a watanni masu alfarma kai ma sai ka yake shi dan ka kare kanka wannan yakin nasa da kai sai ya zamanto shi yake da laifi domin shi ya fara keta alfarmar wata wadansu malamai sun tafi akan wannan ayar da cewar kisan kai a cikin watanni masu alfarma ana gallaza diya idan mutum ya kashe wani bisa kuskure a cikin wata mai alfarma ko kuma da gangan aka yi sulhu aka ce a biya diya to ana gallaza diya ba za a biya diya ɗaya ba in aka tashi biyan diyar sai a ƙara da sulusun diya kamar yadda yake a mazhabar Shafi'i saboda me saboda ta'addanci yayi a cikin wata mai alfarma amma wannan mazhabar tana da rauni ƙwarai da gaske shi yasa Malik da Abu Hanifa su hukun matsayin su shine wanda duk diya biyan diya ya hau kansa akan kisan kai na kuskure ko kuma na ganganci wanda aka yadda ai sulhu kan a biya diya diyar da za a biya a lokacin wata an anyi kisan a lokacin wata wanda yake mai alfarma daidai take da wanda za a biya a lokacin wata wanda yake ba mai alfarma ba domin babu dalili ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan diya ɗaya ne bai yi magana akan ƙara diya ba ya dai yi magana akan wato idan aka tashi ya yi magana akan shekarun dabbobi da za a yi akan kisa wanda yake mai kama da kisan ganganci ana gallaza diya akai gallazawar diyar da ake ba a ƙara adadin raƙuman ba a ƙara adadin shekarunsu ya zamanto ya fi na diyar kuskure amma a ce a dora wani abu akan diya annabi sallallahu alaihi wasallam bai hukunta haka ba saboda haka Malik da Abu Hanifa suka ce ba za a dora mutum kari akan diya ba dan yayi kisan kai a cikin wata mai alfarma kamar yanda dukkan malamai sun hadu akan cewa idan ya tashi yin azumin kafara nan na wata biyu kawai zai koda a cikin wata mai alfarma akai kisa kaga idan da ana gallaza diya a cikin wata mai alfarma to sai a gallaza kafara ma tunda duk babu su daya saboda haka kaga kiyasi ya nuna kan cewa tunda ba a ce su kansu wanda suka ce a gallaza diya ba su ce a yawaita adadin azumin kafara ta kisan kai ba ya nuna kan cewa ita kanta diyar ba a karata a wanda yake wannan shine mafi rinjaye a bisa annabar a waɗannan watanni waɗanda aka ambata kun san su sune al-Muharram da Safar da Rabiul Awwal da Rabiul Akhir ayi zuwa karshe sannan fa'idar ambatan cewar wata 11 ne domin ayi wata 12 ne domin su san cewar duk randa suka maida shekara ta zaman duk randa aka maida shekara ta zaman to shekara wata 13 ta fita daga tsarin Allah wanda abinda su mushrikai suke kenan na annasi'u shine bayanin sa zai zo a wannan aya ta gaba na'am Allah ta'ala ya ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufr shi dai jinkiri wato jinkirin alfarmar wata ya zuwa ga wani watan daban kamar yanda suke yi a jahiliya ziyadatun fil kufr kari ne a cikin kafirci wato aiki ne na kafirci da ya karu akan kafircin da dama suke yi da Allah yudhillu bihi alladhina kafaru da ake batar da waɗanda suka kafirta da shi da wannan aikin nasu yuhillunahu aman shine bayanin shi aljinkirin shine yuhillunahu aman wato suna halatta yin wannan jinkirin a wata shekara wato wannan watan wanda suka jinkirta shi sai su halatta shi a wata shekara wayuharrimunahu aman kuma su haramta shi a wata shekara sai su sanya shi a makanin wata wanda yake mai alfarma su mayar da shi haramtacce wato ki kyale shi akan haramcin sa a wata shekara liwaqi'u iddata ma harramallah domin su si daidai wato su dace da adadin watannin da wato su dace da adadin abinda Allah ya haramta na watanni ya zamanto ba dai su kara akan watanni hudu din ba da aka ce su ne haramtattu fa yuhillu ma harramallah sai su haramta abinda Allah ya riga sai su halatta abinda Allah ya haramta zuyyina lahum su'u amalihim an kawata musu mummunan aikin su da suke aikatawa wallahu la yahdi alqawmal kafirin kuma lalle Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke kafirai ne wato wanda Allah ya riga ya san cewa waɗannan ƴan wuta ne to Allah ba zai shiryar da su ya zuwa ga yin daidai ba wato annasiwa al'ada ce ta jahiliya sukan ce larabawa musamman a larabawan Quraysh da wanda suke kewaye da wajen ba su da wata su ba manoma ba ne ƴan kasuwa ne to abinda kuma suke yi bayan kasuwanci su samu kuɗi shine su kai hari ga waɗansu mutane su yi fashi su kwashe dukiyoyinsu da ƴaƴansu da dabbobinsu su kora su. To amma saboda abinda Allah ya kaddara cewa tsarin addinin Allah ne watanni guda hudu masu alfarma ne, Allah ya hana su yin wannan, ya sanya abinda zai zamanto zai tsayar da rayuwarsu, ya hana su yin wannan a waɗannan lokuta. Waɗanda daga cikin fa’idar wannan lokutan don mutane su zo su yi ibadar aikin hajji, kuma ya zamanto aikin hajjin nan su gane cewar saboda alfarmar ɗakin Allah suka samu Allah ya tsare jininsu. Domin watan Zulƙa’ida kusan lokaci ne da zai ishe su su yi tafiya zuwa ga aikin hajji, don yawan garuruwan Larabawa cikin wata ɗaya za su iya zuwa Makka. Idan suka zo cikin wannan watan da waɗanda wata ba su taso da wuri ba suka zo cikin waɗansu kwanaki na Zulhijja, duk dai wata ne mai alfarma, za su kora dabbobinsu su yi musu alama na kan cewa wannan hadaya ce. Dukkan ɗan fashi yana ganinsu, amma ba zai je ya ce zai kama dabbar nan ta hadaya ba, don gani yake yi idan ya saci wannan dabbar ta hadaya wata mummuna za ta same shi. Saboda haka iri-iri yana so amma ba zai yi ba. To kaga hikimar Allah da ya sanya wannan watan na Zulƙa’ida ya zamanto amintacce mai alfarma don a iya tafiya a zuwa ibadar aikin hajji. Kuma idan aka zo aka yi ibadar aikin hajji aka sanya sauran kwanakin Zulhijja da kwanakin Muharram su ma za a iya komawa gida. Bayan an zauna an yi hajji an ci kasuwa, to sannan kuma sai a tafi a cikin watan Muharram, ana tafiya lafiya lau ba wanda zai zo ya ce zai kawo musu hari saboda alfarman watan Muharram. To me suka rinka yi a jahiliya sai suka ce a mu mutane ne waɗanda suke masu fashi, wata uku a ce haramtattu ne, babu fashi, babu kai hari, wannan idan muka yi haƙuri a haka ai sai mu halaka, da me za mu ci? Saboda haka idan aka gama aikin hajji sai su je su samu wani mutum da ake ce masa Al-Qalammas daga Banu Kinana, sai su ce kai mana hukunci, sai ya ce to hukunci na ba wanda zai tayar da shi, ya ce na sanya Muharram ya zama safar, na sanya Muharram ya zama safar. To kaga a lokacin nan a wato wata biyu kawai ne suka zama to masu alfarma a jere, Muharram wanda yake shine na uku ya mayar da shi safar. Saboda haka duk wani wanda aka same shi a cikin watan wannan na Muharram da yanzu ya zama safar ya zama nama. To sannan idan safar na hakika ya zo sai ya ce to yanzu Muharram ya dawo, sai su fara kirgar Muharram safar ya zama to Muharram. Safar ya zamanto Muharram, Rabiul Awwal sai ya zamanto safar, sai ya zamanto wannan shekarar Zulhijja hakikatan a cikin Muharram za a yi ta, sai da duk watan yana afwan a Zulƙa’ida za a yi Zulƙa’ida za a Zulhijja, sai ya zamanto tunda safar ya zamanto shi ne Muharram, Rabiul Awwal ya zamanto shi ne safar, Rabi'ul Thani ya zamanto Rabi'ul Awwal, Jumadal Ula ya zama Rabi'ul Thani, haka nan Zulhijja sai dawo ya zamanto Zulƙa’ida. Saboda haka sai ya zamanto an zo an yi aikin hajji da tsayuwar Arafa ba a cikin Zulhijja ba, a cikin Zulƙa’ida aka yi shi. To shi yasa a shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hajji sai ya ce inna az-zamana qad istahdaraka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ورجب مضر بين جمادى وشعبان. يتي زمن يا جويا يا داو كمري يندي كرند الله هل تسمى دا كسا سو داك دين مسيئون دا اكي اجكي شكرن جاهلية دي يا روشي الله اجكي هكما سياك ادر رند النبي صلى الله عليه وسلم يا حجي سيوا عرفا اينهن ترشي زوتن دل حجة. Wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tun daga nan kuma aka rushe annasi'u, ba a sake jinkirta an mayar da Muharram ya zama safar ba, a mayar da safar kuma ya dawo ya zama Muharram. To da Allah ta'ala ya ce yuhillunahu aman, a wata shekara sai su halatta shi, wato su mayar da Muharram ya zamanto safar. Kaga ya zamanto halattacce tunda watan safar ya baya cikin watanni masu alfarma. وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا wata shekarar kuma sai su bar shi a muharram dinsa sai ka tsaya kana nan a muharram dinka wannan shekarar zami saboda wata kila bukata bata taso ba ba su zo sun sanya shi a gaba ba kuma wannan al'adar ta zamanto a cikin zurriyarsa kamar yadda ibn Ishaq ya kawo kissar ibn Kathir ya kawo kissar a cikin tafsirinsa jikokinsa tattaba kunnansa na wajen shida shine yayi zamani da musulunci a lokacin aka rusa wannan al'adar dama ƴan zurriya sune shine ya fara yi shine ya fara yin wannan annasi'u din asalin ma'anar annasi'u jinkiri annabi sallallahu alaihi wasallam ce yana cewa man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahima duk wanda yake so a shimfida masa arzikinsa wato a yawaita masa arzikinsa kuma a jinkirta masa ajalinsa a ƙara masa shekaru a bayan a ƙara masa shekarun haihuwa wajen Allah fal yasil rahimahu ya sada zumuncin sa kaga sai ya ce wa yunsa lahu fi athari daga nan ne ma aka samu riban nasa ribar jinkiri saboda ka annasi'u ma'ana jinkiri shine a jinkirta haramcin muharram har sai tukuna safar ya shiga sai a ce yanzu safar shine muharram an fahimta shine jinkirin tunda maimakon Zulhijja na fita a shiga cikin Muharram wanda yake shi ma haramtacce ne sai a ce an jinkirta haramcin alfarmar Muharram ya koma safar saboda ka idan safar ya zo sai a ce to yanzu ne Muharram ya zo to wannan al'ada ce ta jahiliya wanda suka rusa addinin Allah tunda Allah ta'ala ya ce tsarinsa na cewar watanni guda hudu masu alfarma ne shine addinul qayyim addini wanda yake wato shine tsari wanda yake miƙaƙƙe a haka yake a cikin tsarin halitta kuma haka shari'a ta zo da shi a cikin wannan akwai abin da zai nuna mana cewa addinin musulunci shari'ar musulunci ta zo ta dace da ɗabi'a ne saboda haka abin da Allah ya tsara shi a cikin halittarsa za ka ga shari'a haka tare da shi take tafiya shari'a ba ta saba ma tsarin Allah domin shi tsarin Allah dole ka bi shi tsarin Allah yanda Allah madaukakin sarki ya tsara shi dole ka bi shi to shi sai aka sanya abinda aka baka zabi kai ko kar kai aka ce shi ma ka sanya shi ya dace da tsarin Allah afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wannan addinin Allah suke so bayan Allah shine wanda duk wanda ke cikin sama da ƙasa ya sallama ya miƙa wuya a gare shi ko bisa da'a ko bisa tilas kowa sai ya bi tsarin Allah to sai aka ce ka bi tsarin Allah din nan ma a cikin zabinka shine a cikin shari'a to shine Allah ya shar'anta mana cewar ya zamanto ga inda lissafi yake a wajen Allah to ga inda hukuncin Allah jalla wa ala yake to wannan da Allah ta'ala yake wannan shine tsarin Allah ya nuna dukkan wata ibada wanda aka rataya ta da lokaci za a bi wannan tsari din saboda haka idan mutum zai fitar da zakka zai bi tsarin wannan lissafin wata ne shekarar ba zai amfani da ba zai ce alal misali dukkan January zai rinka fitar da zakka ba domin idan ya tashi zai fitar da zakka a dukkan January zai fitar da shekara zakka bayan shekara 1 da wata 11 sai ya zamanto bayan shekara 3 yana jinkirta zakkarsa da wata 1 yana jinkirta fitar da zakkarsa da wata 1 idan shekaru suka yi tafiya sai ya zamanto zakkar shekara guda ta hau kansa ba tare da ya sani ba to shi yasa in mutum zai fitar da zakka zai bi lissafin tafiyar wata ne lissafin watanni na wata ko dai ya dauki Muharram ko Safar ko Rabiul Awwal ko Ramadan har ya zuwa ga ƙarshe haka zalika idan mace za ta yi idda idan mace za ta yi takaba 14 ita ma za ta bi lissafin watannin waɗannan watanni ɗin ne za ta bi lissafin watanni waɗanda suke na tafiyar wata saboda haka idan mace mijinta ya rasu alal misali kamar a cikin Rabiul Awwal yau bakwai ga watan Rabiul Awwal ko a ce yau za ta fara to za ta yi wata 4 da kwana 10 sai ta yi lissafi a yau 7 ga wata daga nan zuwa ƙarshen watan Rabiul Awwal kwana nawa ne a ce kwa 29 watan yayi kwana 22 kenan shine ta samu to sai ta dauki a watan Rabi'u Tsani wata daya, Jumadal Ula wata biyu, Jumadal Akhira wata uku, gashi ta samu kwana 22 anan. To idan Jumadal Tsaniya idan Rajab Rabi'u Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniya, idan Rajab ya shiga, idan Rajab ya shiga, to sai ta lissafin kwana abinda zai cika kwana 30, sai ta dauki kwana 8 a cikin sa. In ta hada da 22, to ya zama to kwana 30 kenan. To sannan ta kara kwana 10, saboda haka ran 18 ga watan Rajab za ta gama iddarta. To haka zace, haka zace, haka lissafin zai rinka kasancewa a wajen in ta tashi kwanaki, sai ta dauki watan kwana 30, zai da lissafin kwana 30. Amma watan farko za ta tsaya ta duba kwanakin watan ne. Idan kuma a ce watan kwana 30 yayi, saboda haka yau kwana, yau 7 ga wata, ta samu kwana 23 kenan a cikin Rabi'ul Awwal, sai ta yi Rabi'ul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniya. Idan Rajab ya zo, sai ta dauki kwana 7 a cikinsa, ta hada da kwana 23, kaga ya zama kwana 30 kenan, ta samu wata 4. Saboda haka abin da ya yi sauran mata kwana 10, tunda arba ta ashirin ne wa 10, sai ta kara kwana 10 akan 7 inda ta dauka na Rajab, ran 17 ga wata, sai ta gama takabatta. To na'am, eh mana wanda suke lissafi da watan watannin boko, wanda suke lissafi da watannin boko suna ketarewa, suna azabtar da kansu da karin kwana, kuma akan bid'a, wannan karin da suke bid'a ne. Idan mutum ya saba yi da watan Gregorian, ko wai kamar mai yin zakka wanda shi ya saba yi da watan kalandar Turawa, yanzu kuma yake so ya gyara, yaya zai yi? To wannan sai ya zauna an yi masa lissafi, dole sai ya zauna an yi masa, sai ya gani shekara nawa yayi yana fitar da zakka. A dauka alal misali shekara 10 yayi yana fitar da zakka, yayi shekara 10 yana fitar da zakka, kaga akwai kwana 11 sau 10, ya zama to 110 kenan, ko wata uku akwai idan ya tashi, saboda idan ya tashi a wannan shekarar ba zai jira sai wannan watan nasa da ya saba yi na January ya zo ba, shekara ta zama to wata 7 a wajensa. Daga wata 7 sun cika, sai ya fitar da zakka, sai ya zama to kan cewa ya cike wannan, yayi balance na abin da ake binsa. To kaga duk wannan fa shine da Allah yake, zalika dinul qayyim, wannan shine addini mai kake, ai shine tsari wanda yake mustaqimi mai kake a wajen Allah. To a duk haka zalika dukkan wani abu wanda yake an rataya shi da watanni, shi ma haka za a yi. Idan kafara ce ta kisan kai, mutum ya yi kisan kai bisa kuskure, zai yi kafara, zai fara kafara, shi ma haka zai yi. Idan alal misali tunda zai yi fasiyamu shahraini mutatabi'ain, azumin wata biyu masu bibiyar juna, saboda haka idan yayi a kamar a yau yake so, a gobe yake so ya fara, gobe 8 ga wata, ko gobe 8 ga watan Rabi'ul Awwal ya fara azumi, zai yi azumin wata biyu, ba dole ne sai ya jira a jinjirin wata zai fara azumin ba, zai iya farawa a tsakiyar wata kamar yanzu wannan. Saboda haka ran 8 ga wata a ce watan yayi nusan kwana 29, saboda haka 8 zuwa 29 kaga ya samu kwana nawa, kwana 21, ko to ya samu kwana 21. Rabi'u Tsani wanda zai zo, zai yi azumin Rabi'u Tsani ne ba da kwana 30 ba, zai yi azumin Rabi'u Tsani ne da tsayuwar wata, a dauka shi ma nukusan yayi, kaga idan yayi nukusan zai samu wata ɗaya kenan. To can ya samu kwana nawa, kwana 21, ko to idan zai cika na wato wata na biyu da kwana 21 da ya samu, adadin kwana nawa zai dora? Kwana 9, ba 8 ba, kwana 9, tunda idan na kwanaki ne zai amfani da kwana 30, kwana 30 zai yi. Saboda haka ranar sai ya dora kwana 9, ran 9 ga watan Rabi'u Tsani shine zai cika wata biyu mutatabi'ain, kaga watan farko yayi kwana 30, wata na biyu kuma kwana 29 yayi.
idan kuma da Rabi'u Tsani ya zama to kwana 30 ne shikenan kage yayi kwana 60 60 kamar yanda yake tafiyar wata amma in bai cika in bai zama to watan ya cika ba kwana 29 yayi kage ba zai azumi kwana 60 ba na'am ya samu so eh bana Ramadan ma ba wata ba azumin wata Ramadan ake ba ba ta 29 mukan yi ba aha mai ciyarwa yanzu mai ciyarwa wanda yake tsoho ko mara lafiyar da ba zai warke ba yake ciyarwa a cikin watan Ramadan to shi kuma kwana 30 zai yi ko kuwa lissafin watan Ramadan lissafin watan Ramadan dai sai a za a yi mutane sun yi kwana 29 kai ka je ka ciyar na kwana 30 waye ce maka ciyar da kwana 30 bayan 29 ake masu ciyarwa a farkon wata wai su ciyar da na kwana 30 su ciyar da shi yasa ai waɗansu shi yasa malamai suke karantawa suke cewa al'aula durran da kai ka ciyar durran da kai azumi ka ciyar Anas ibn Malik ya kasance yana tara mutane ya ciyar da ya tara mutane 30 ya musu abinci ya ciyar da su wannan tunda an samu abin nan daga salaf to nan zai iya zamantowa a aiki da shi sai ya zamanto ɗayan da ya karu idan watan ya zamanto 29 ne sai ya zamanto sadaka ce ta tsawuki to sannan Allah ta'ala ya ce zuyyina lahum su'u a'malihim an kawata musu mummunan aikinsu ba a faɗi wanda ya kawata musu ba amma sananne ne kan cewa ba wanda yake kawata ma mutane mummunan aikinsu in ba shaydan ba wato akwai shaydan a ciki kamar yadda dukkan wani aiki na jahiliya sabanin shari'ar Allah yake zaka samu akwai shaydan dukkan wani aiki wanda yake sabanin tsarin Allah zaka ga akwai shaydan a ciki kaga tsarin Allah ne da tsarin halittarsa haka ya tsara tafiyar rana da wata amma shaydan yazo ya sanya su suka canza aka kuma suke ganin wannan abin da suke abu ne kyakkyawa domin menene ai suna ai kaga za su ga akwai economic advantage ta fuskar tattalin arziki taimako ne haka za su gani domin hanyar kasuwancinsu hanyar da suke samun kuɗi saboda biyayya da wannan tsari sun ga yana hana su samun kuɗin shiga saboda haka dole sai a zo a yi meeting a tattauna kamar yadda suke din Amina hake ake yi bayan an gama aikin Hajji Amina bayan kwanakin Mina ne ake suke yin wannan fa kamar yadda Ibn Isa ga ya ambata Amina ne za a zo in an gama lokacin da za a watse yawmun nafar yayin da ake kowa yake tafiya sai su zo su taru su faɗi wannan ga complaint din wato an yi meeting tattalin arziki zai kare hanyar cin abinci ba mu da ita wata uku gashi ana cikin ai sai mu halaka to yaya kamata ai bari a canza wannan tsari kaga sai shedan ya ce ai wannan abin da muke yi abu ne wanda yake maslaha ce taimaka ma mutane ne don samu kuɗin shiga taimaka ma tattalin arziki ne don a samu kuɗin shiga to wato ma'anar tazyinin shaydan shine a rinka kawo maka advantages a rinka cewa wannan abun maslaha kaza ne maslaha kaza maslaha kaza duk wanda shaydan zai sanya shi ya abu sai ya samu mubarrir sai ya samu dalilin da zai gaya masa kan cewa ga abin da zai saka yi to amma duk wannan mai Allah ta'ala ya kira shi zuyyina lahum su'u a'malihim tazyin ne na shaydan shi yasa Allah ya ce la tattabi'u khutuwati shaydan kada ku bi take-taken shaydan yanzu hatta waɗanda suke kira ga ƴancin maza masu sha'awar maza da mata masu sha'awar mata da sauransu ai duk suna fitar har theories za ka ga sun kawo na psychology za ka ga sun kawo su ce ai wannan science ma ya tabbatar kan cewa haka suke ɗabi'a ce saboda haka a ƙyale su kada a tsangwame su ba za su taɓa nuna maka kan cewa ba ɗabi'a ba ce shi yasa wani taqrir wani report da na karanta na American Psychological Society akan cewar shin ɗabi'a ce take sanya mutum namiji ya zamanto yana sha'awar namiji ko mace ta zamanto tana sha'awar mace ko kuwa abu ne wanda yake conditioning ɗinsa ake yi an sa shi ake yayi ko ku a cikin ɗabi'a ne haka Allah ya halicce shi suka ce babu wani abu na dirasa da ya nuna cewa halitta ce take sa wannan amma ba su ce suka ce har yanzu babu wani abu na dirasa na bincike da ya tabbatar da wannan dan abin da suke so su tabbatar kenan to kaga duk wannan tazyin ne na shaytan shaytan ne zai zayyana musu kuma wannan tazyini na shaytan yana shiga hatta cikin wato scientific research yana shiga cikin bincike na science abinda mutum yake da shi yake so ya tabbatar yana tasiri akan natijar bincikensa da yake ko dai ya fassara natijar da za ta dace da wannan sirrin nasa ko kuma ma yayi wasa da abubuwan da bayanat din da aka samu ga abin da ya samu ga data din sa amma sai ya canza data dan ta dace da abin da yake so ya faɗa kuma wannan abu ne wanda yake da yawa ana samun sa a kowane research ba wai kawai sai na social science ba ko na psychology kamar irin wannan hatta na empirical hatta na natural sciences ana samun wannan to duk me ne zuyina lahum su'u amalihim shaytan ne yake zayyana musu mummunan aikin su shaytan hakika ne kuma kai zaka dauka kan cewa tunaninka ne nan ko ba wani abu bane illa kana karanta abinda shaytan yake maka shiftani abinda shaytan yake maka waswasi a cikin ranka shi kake karantawa kana fada kuma ya ta izaka kana dada kumbura kana dada tabbatarwa kana yaƙar duk wanda bai yadda da kai ba akan wannan to sannan Allah ya ce wallahu la yahdi alqaumal kafirin to shi ku Allah kuma Allah baya shiryar da mutane kafirai wato ba zai shiryar da su ba su gano kuskurensu sai dai su ci gaba da zama a cikin kafircin su shi yasa Allah ta'ala a farkon ayar yace yudallu bihi alladhina kafaru da aka batar da kafirai da ake batar da kafirai da yin wannan aikin suke me ya batar da su da aka yi wato suke yin abinda Allah ne kadai yake da haƙin yayi shi shine halaltawa da haramtawa su waɗannan lokuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi abinda yake nuna matsayinsu da alfarmarsu wannan hudu ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi a Mina bayan an yi jifa kamar yadda abubakara ya ruwaito abubakara nufai ibn al-harith yace ya tambayi sahabbai wace rana ce wannan suka yi shiru har suka yi tsammanin zai kira ka da wani suna ba sunanta ba yace alaysa yawmun nahar ba ranar layya bace suka ce bala yace ayu baladin hada suka yi shiru suna tsammanin zai kira shi da wani suna daban yace alaysa baladul haram ba shine gari mai alfarma ba suka ce bala yace ayu shahrin hada wani wata ne wannan suka yi shiru har suka yi tsammanin zai kira shi da wani suna na daban yace alaysa shahrul haram alaysa shahrul haram ba shine wata mai alfarma ba suka ce shine to yace to inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha to da rayukanku da dukiyoyinku da mutuncinku haramtattu ne a gare ku masu alfarma ne a gare ku kama alfarmar wannan rana taku a wannan gari naku a cikin wannan wata naku kaga abu ne wanda yake sun sani shine ya gina hukunci akan abin da ba su sani ba sun san alfarmar waɗannan lokuta sun san alfarmar wannan wata ni masu alfarma sun san alfarmarsa tunda suka taso haka suka sani iyaye da kakanni sun san alfarmar makka sun san alfarmar ranar babbar sallah to sai ya ce rayukanku da dukiyarku da mutuncinku to su ma haramtattu ne kamar wannan saboda haka kamar yadda kake girmama rana mai alfarma to haka zaka girmama ran dan uwanka kada ka taba lafiyarsa ko ka taba ransa haka zaka girmama dukiyarsa kada ka ci dukiyarsa ba da haƙƙi ba haka zaka girmama mutuncinsa kada ka takale shi kada ka zage shi kada ka yi masa abinda bai zamanto cin mutunci ne a gare shi to kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina akan wannan abin da Allah madaukakin sarki yace fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawukanku a cikin su waɗansu malamai sun ce wannan ya nuna cewar a zaluncin da ake nufi shine yin yaki a cikin watanni masu alfarma dan haka aya ta nuna ba a yaki a watanni masu alfarma to sai kuma suka ce wannan an shafa hukuncin domin bayan fatuhu makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai yaki zuwa hawazin da ta'if har ya sanya musu takunkumi har sai da suka tsakko aka yi yaƙi din to wanda yake kuma wannan ya kai musu ya yi yaƙin nan an fara cikin Shawwal har aka shiga cikin Dhulqa'ida to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yaƙi a cikin Dhulqa'ida sai suka ce to wannan ya nuna an shafa wannan hukuncin to hakikatan ba shafa hukuncin akai ba abinda aka yi shine su suka gina su suka yi shirin farma annabi sallallahu alaihi wasallam da yaki shi yasa ya yake shi kamar yanda Allah ta'ala ya ce fa in qatalukum faqtuluhum in sun yake ku wato a gari ne alfarma kuma ku yake su to haka nan in sun ya in abokan gaba sun yake ku a cikin watanni masu alfarma kuma ku yake su saboda haka babu shafewar hukunci bal wato ayat tana nan muhkama ta'addanci a cikin wata mai alfarma yana daga cikin zalunci wanda yake haramtacce ne saboda girman wannan wata a girmama shi kuma idan waɗannan watanni suka shigo musulmi ya kamata ya kaffa kaffa da saban Allah a lokuta ya kama kansa daga saban Allah domin abinda ake jin tsoro na wato abu wanda yake da alfarma da girma a wajen Allah ka keta alfarmarsa da girmansa a wajen Allah wannan zai iya rubuta maka shakawa sai kaga idan mutum ya aikata wani aiki na sako sai Allah ya haramta masa tawfiqin tuba ya mutu a cikin saban Allah ko kuma Allah ya fitine shi da wani zunubi da wani sako wanda yake kasa tuba daga gare shi to shi yasa ake jin tsoron keta alfarmar abin da yake da girma a wajen Allah mutum ya rinka kula da lokuta masu alfarma ranar juma'a rana ce mai alfarma musamman tsakanin la'asar da magariba lokaci ne wanda yake mai alfarma da lokacin da ake yin sallar juma'a lokaci ne mai alfarma da Allah madaukakin sarki yake amsa tambaya da roƙon bayi da ƙarshen sulusun dare na kowane dare lokaci ne mai alfarma da Allah yake saukowa zuwa sama ta farko zuwa saman sama mafi kusanci yake kira akwai mai neman gafara an gafarta masa akwai mai tambaya an baki duk waɗannan da lokacin daga bayan zawal ana yin zawal lokacin ake bude kofofin sama duk waɗannan lokaci ne masu alfarma mutum ya rinka jin kunyar Allah ya rinka jin girman Allah na kada ya aikin sa tabo a lokacin amma sai ka ga yanzu sai mutum tsakar dare ya dauko waya yana ta hira da mata ko yana ta kallakalle har wannan sulusun daren ya shigo lokacin da Allah yake wannan kiran shi kuma yana saban Allah shi kuma yana saban Allah sai ka ga irin wannan sine yake sanya mutum ya zo ya hadu da wani gamo ne gamo ya zamanto ya jarabtu da wani aiki na sabo da ya tuba zai zamanto yayi ta'azzuri a gare shi ya gagara a gare shi Allah ya kiyaye mu Allah ya mana sutura subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka amin salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah wannan yace assalamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi amin tambaya ita ce idan ina da bukata ko wata matsala na kan tare ɗan uwa su zo gidana sai mu yi saukan alkur'ani kowa ya karanta abin da ya sauka na alkur'ani har sai mun sauke shin yin haka ya halatta idan aka yi khatamul alkur'ani akwai addu'a mustajaba kamar yanda aka ruwaito daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu kuma ya kasance idan yayi tilawarsa zai yi sauka yana tare mutanen gidansa yayi addu'a tare da su don su samu wannan addu'a mustajaba yayin sauka alkur'ani to amma ko idan aka yi haka in kuma ka taru kowa ya karanta wani bangare na alkur'ani kaga babu wanda yayi sauka an dai hadu dai an karanta za a ce gabaki daya an dai karanta alkur'anin mutanen da suke wajen in aka hada abinda kowa ya karanta za a dauki wannan a bisa sauka ko ba za a dauke shi a bisa sauka ba Allahu a'lam amma dai shi haduwa domin karatun wato musulmi su hadu don su yi ma juna addu'a wannan yana da asali kamar yadda ya zo tsakanin Sa'ad ibn Abi Waqqas da najin da Mus'ab ibn Umair ne wanda suka hadu suka roki Allah kowa yana cewa amin kafin a yi yakin Uhud kuma kowa Allah ya ba shi bukatarsa shi ɗaya ya roki Allah Allah ya hada shi da kafiri kasaitacce ya yaƙe shi kuma ya kashe shi kafirin shi kuma ɗaya ya yi addu'a cewa Allah ya hada shi da kafiri jarumi idan an yi yakin ya kashe shi in ya kashe shi wato ya kashe shi sahabin shi musulmi bayan ya kashe shi kuma ya galgala jikinsa idan ya je ranar alkiyama Allah ya tashe shi a haka yace ya akai maka haka yace Allah saboda neman yardarka ne wani makiyinka yayi mun haka kuma haka Allah ya biya masa bukatarsa to wannan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda sahabbai suka yi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana ba shi hukuncin marfu'i saboda inda ba daidai bane Allah zai hangar da Annabi sallallahu alaihi wasallam kan ya gyara saboda haka a hadu dan ai majuna addu'a na ganin wani yana da asali to amma cewar wannan daidai yake da saukar alqur'ani to wannan gaskiya zai wahala a ce wannan daidai yake da cewa an soke alqur'ani tunda ba kowa ne ya soke din ba saboda haka babu tabbas in cewar wannan hadisin na Anas zai zama to shine asali da kan cewa za a samu biyan bukata a wannan amma ai ba sai an soke alqur'ani bane za a ake yin tawassuli in aka yi tawassuli da karatun alqur'anin ma shi ma yana daga cikin wasila ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ya ku wanda kuke imani ku ji tsoron Allah ku nemi tsani zuwa gare shi saboda haka ina ganin wannan babu laifi har ma yafi bisa kaje ka ce zaka dauki haya ka biya biki zifi ga abinda ake biya ai maka sauka saboda wannan akwai maganan malamai akan cewa wannan ijara ce babila amma wannan kuwa wannan wa ta'awanu alal birri wat taqwa taimaka ma junanku akan aikin nagarta ina ganin wallahu ta'ala a'lam babu laifi akan yin haka sallah shine mafi sani to sannan wannan yace Allah ya kara mana lafiya da ikhlasi amin mallan ina so ayi min bayanin ma'anar hadisin da yake cewa karanta suratul ikhlas yana daidai da karanta daya bisa uku na alqur'ani eh abin da yake nufi shine kan cewar za a bashi ladan daya bisa uku na alqur'ani shine ladan daya bisa uku na alqur'ani ko da yake dai hadisin cewa yi ta'dilu tana daidai da sulusun alqur'ani shaykhul islam ibnu taymiya yayi bayanin wannan da cewa saboda alqur'ani wato tauhidi ne da hukunce da kissoshi saboda haka kaga ya an kasa shi kashi uku to ita suratul ikhlas tauhidi ne kawai a cikin ta babu hukunci ba kissa sai sifofin Allah kawai saboda haka ta samu wannan daraja kamar wato ta kunshi kashi daya cikin uku na abinda alqur'ani yazo da shi shine tauhidi shine ma'anar ta'dilu thuluthal qur'an a wata riwayar kuma ta nuna ladan ma shine Allah zai ba mutum ladan wato thuluthin alqur'ani amma wannan ba yana nufin kan cewar idan mutum yayi ta sau uku daidai yake da wanda ya karanta alqur'ani ba tunda wani lada zai iya zamantowa ga yanda aka ce shine miqdarin ladan to amma kuma abinda aka yi kama da shi a wajen wato martabarsa ba lalle ta dace da abinda yake daidai da abinda aka ce a wajen adadinsa ba saboda a wajen miqdarinsa Allah madaukakin sarki zai iya bashi miqdari wanda yake ba wai kawai adadin yawan lada din ba saboda haka akan wannan ba za a kamanta su daidai wa daidai daidai wa daidai ba tunda kuma ka'ida ta zo dole a dauki abubuwan gabaki ɗaya da nusus da suka zo ka'ida ta zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lada gurgurdan wahala ne kaga wahalar da mutum zai sha a karanta alqur'ani gabaki ɗaya ai tafi wanda yake zai yi a yin qul huwallahu sau lokacin da zai dauka yana cikin zikiri yana cikin ibada ya fi lokacin da zai dauka yayin da ya karanta qul huwallahu sau uku in yace ya karanta alqur'ani gaba daya to sannan yace sannan shi dai mai wannan tambayar yace kawunsa an yi masa addu'a yana so a yi makawunsa addu'a ya Allah ya yi masa cikawa bayan motar yashi tifa ta danne shi ranar talata da ta gabata har ma kafafunsa sun fita daga jikinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
rahmatullahi alayhi Allah ya masa rahama Allah ya masa rahama wannan tana daga cikin nau'in shahada Allah bashi matsayin shahada Allah bashi matsayin shuhada to wannan suna tsokaci wai kan cewar wannan na yin haduwa a karatu alqur'ani din nan wai bai dace da hadisin Anas ba dama na ce ai bai dace da hadisin Anas ba Anas shi sauka yayi shine ya sauka da kansa waɗannan kuwa ba sauka suka yi ba amma an dai haɗu an karanta alqur'ani saboda haka wannan suke tawassuli da shi kan biyan bukata ina ganin babu inkari a wannan nahiya ta haka tunda asali an yi tawassuli da zikiri an yi tawassuli da karatun alqur'ani kuma a haɗu don ayi mujuna addu'a ya samo asali daga ayyukan sahabbai wanda ya samu tabbata ni ba na ganin wannan a matsayin bid'a wallahi ta'ala a'lam sai dai kamar inda nace abu ne wanda yake abu ne wanda yake ba za ka sami kamar sa a cikin al'adar magabata ba magabata wannan shine abin da aka ruwaito suna yi kanta idan mutum yayi sauka ya haɗa mutanen gidansa su yi addu'a shine yayi wannan saukar to akwai addu'a mustajaba yayin da mutum yayi sauka kaga kamar yanda Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ne yace mutum ya dauki ya ce ma mutane su yi saukar alqur'ani su kai ladan ya zuwa ga iyayensa da suka rasu yace saukar alqur'ani ibada ce mai kyakkyawa kuma bayar da dukiya ga wanda suke karatun alqur'ani abu ne mai kyau domin babu wanda suka cancanci a ciyar da su daga dukiya irin makaranta alqur'ani amma baya daga cikin al'adar magabata bai san wani wanda aka ce yana haka bai ce yayi karatun alqur'ani ya ce Allah ya isar da ladan ga wani sai dai ya karanta alqur'ani yayi tawassuli da karatun kan Allah ya ji kansa ko Allah ya masa rahama ko Allah ya haska tabar masa amma ba a isar da ladan a gare shi ba saboda ba a samu asali daga aikukan magabata ba to kaga in mutum yayi wannan to wannan babinsa babin addu'a ne ba babin kyautar lada ba kyautar lada shine bai samu asali ba to waɗansu cikin irin waɗannan abubuwan haka zaka gan su waɗansu ba lalle ya zama to kan cewa idan magabata ba su yi ba to sai a yi arabinsa akan usul na shari'a idan sun samu asali to wannan ko matsala ce ta ijtihadi idan mutum a cikin ijtihadin sa yana ganin kan cewa ya samu asali daga usul na shari'a sai ya ga cewa babu abin da ya hana shi sai na to sannan wannan yace Allah ya kara mana lafiya amin mallan ni ne muna fira da mahaifiyata sai nake ce mata ai yarinyar da zan aura kuna yanayi domin wani sai ya ce ke kika haife ta mallan na faɗi wannan zance ba da wata manufa mara kyau na faɗa kawai a cikin fira shin mallan nayi zihari dan Allah a yi min bayani akan zihari to ai baka auren ba maya za ka yi mata zihari wannan riga malam masallaci mala duk daukin auren ne a koma da kun yi aure dan kace tana kama da mahaifiyarka kana nufin kama ta fuska wannan bai mayar da ita bai zama to zihari ba abinda ake nufi da zihari kace bayan ta ma'ana jikin saduwa da ita kamar saduwa da mahaifiya wannan shine ko da wani muharrami wannan shine zihari amma dan ka ce a yanayin kama ta yi kama da mahaifiyarka ko ta yi kama da ɗanwarka ko makamancin wannan ba zihari ba ne saura kwantar da hankalinka za ka iya aurenta mahaifiyar to ai dan ya gaya mace yana ganin wataƙila zihari ne kuma ya kamu kar a ce yanzu shi kenan ta haramta a gare shi ba zai iya aurenta ba wannan yace assalamu alaikum malam Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana mai amfani addu'a nake so amin ina neman aikin gwamnati to Allah ya yassare maka Allah ya baka amma ba kar ka tsaya akan na gwamnati duk inda ka samu kai saboda yanzu yanda sha'anin gwamnati din ya zamanto wannan kuma wace dan Allah malam tambaya nake da ita wani ne yake sanya musulunta ko baya so ƴan uwansa da iyayensa su sani to kuma mahaifiyarsa ta ce idan ya musulunta za ta yi masa baki, to shine ya ce idan ya musulunta bakin zai kama shi, a in ya musulunta baki ba zai kama shi ba, ba abinda zai kama shi insha Allah. Rashin ma musuluntar ma shine za a ji masa tsoro, shine ma za a ji masa tsoron cewar a wato tarkon shedan ya kama shi, amma in ya musulunta baki ba zai kama shi ba, saboda haka ya dogara ga Allah ya musulunta, a karfafa shi kan ya musulunta, kar ya bar wani abu ya shiga tsakaninsa da karba addinin musulunci. Baki, to ai baki abinda ake nufi da baki kambun baka yake nufi. Shi ko kambun baka abu ne wanda yake zuwa idan hasada ta hadu da kuma alaka da kulla abokantaka da aljanu da shedanu, shine ake samun wannan tasiri, shine kambun baka. Eh, babu laifi zai iya wai batun cewa ya koyi musuluncin nasa, babu laifi zai iya koyi musuluncinsa in yana gudun cutuwa, tunda Allah madaukakin sarki ya faɗa wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu, wani mutum mumini daga cikin mutanen fir'auna da yake boye imaninsa. Saboda kaga Allah ya tabbatar da kan cewa mutum zai iya boye imaninsa idan yana jin tsoron wani abu wanda yake zai cutar da shi, ko a lafiyarsa, ko a dukiyarsa, ko a mutuncinsa ma zai iya boyewa, har sai Allah ya bashi ikon yanda yake zai bayyana, ko ya bashi damar yanda yake ba za a iya cutarsa ba. Na'am. Yin rawani asali al'ada ne, yana daga cikin abinda ake ce ma wato as-sunna al-jibilliya, sunna ta ɗabi'a, kamar ɗaura zani ne da kuma mayafi, shigar da ake cikin ihrami, wannan ita ce shigar Larabawa. Shi yasa ba za a ce yin wannan abin yana daga cikin sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sai dai tunda yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto yana son sa, to idan mutum ka yi shi dan san Annabi sallallahu alaihi wasallam, dan kai kama da yanda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shiga, to za a baka lada akan wannan san da kai na akan wannan san da kai, wannan abin da ke cikin zuciyarka na yayin da kai haka din. Kuma sannan yana daga cikin alama da ta zamanto ta malamai a waɗansu mujtama'a, a waɗansu wurare, duk da alamar malamai ta rinka shan bamban, kamar a zamanin si Imam Malik, alamar malamai shine in suka yi kun ga irin makawiyar din nan, ko makawiyar na Larabawa tsailasan shi suke sa, sai sa makawiyar sai a dora hula a kai, shine alamar malamai tsailasan, ba wai rawani ba, saboda kowace al'umma da irin alamar ta. To kuma kamar yanda ake da shi a yanzu, ana ganin malamai alamar su shine rawani, malamai alamar su ita ce rawani, wato akwai rawani wanda yake na malamai, to yana daga cikin kamalar shiga. Yanzu kaga kamar yafa mayafi ne, ko alkeba, ko abaya, wanda a cikin tafan fiqhu suke cewar mustahabbi ne iliman ya rinka sawa, so na ya daga cikin kamalar shiga ta sallah, kuma ana so ya zamanto kan cewar liman yana da kamala, saboda a girmama sallah, tunda Allah ya ce khudhu zinatakum inda kulli masjid. To duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke su a kashin kansu ba sunna bane, amma idan suka haɗu da waɗannan manufar, wannan nufin a cikin zuciyar mutum, sai Allah madaukakin zai samu lada akan wannan. Na'am, to so akwai wai barista Mujahid a addu'a, ba shi da lafiya, gobe zai tafi Cairo, shine babban hadimin barista Ismail Ahmed. Na'am, wai na san shi, barista Mujahid, to Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya, Allah ya ba shi dacewa da waraka a cikin wannan tafiya da zai yi. Yan uwanmu marasa lafiya, Allah ka ba su lafiya, waɗanda suke kwance a asibiti, da waɗanda suke mana wasiya ne musu addu'a, da wanda ma ba su yi mana wasiya ba, da wanda suke a wajen asibiti,
duk muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya wannan fitina da ake so a cinna a wannan ƙasa ta mu Allah kai mana maganinta Allah muna neman tsarin ka daga sharrin fitinu wanda suka bayyana da wanda suka buya Allah kuma ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ka ije mana sharrin masharranta wanda suke neman wannan al'umma ta mu da sharri da mumuna Allah kamar yadda kaidin su da sharrin su akan su Allah ka hada su Allah ka hana su cimma burin su Allah ka sanya shirin da suke ya zamanto shiri ne akan halakar kawo kansu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.